kai bi ya fuce gurin zafi wai dadi sai har ne kamar juna ai kamar kai bi ya fuce gurin zafi
wone
wai dadi sai har ne kamar juna na riga na san abin ne ke cikin raina masanin na ki sai kin ce hakunne na ai dole ne zan canja rasa min jikina sirri ne zan yi shi ne daga babuwana kauna tai tsiro suna yin jiro ina zari samun sahane san mai san ka unwa kala ta zatan biki da kin so ki ba ni masauki zan so zaman takin so ni zalla dai bi
zalla dai bi zalla dai bi domin nemo abin da kike so sanin kaina ba ke na zama kwansu
zauna da kula domin kina yi da kwansu
na tauna wuya kin san da san tarayina
ni zan miki soyayya
yau dai na fara soyayya
sakarai babu jayayya
na fara soyayya
domin kina da tarbiyya
yau dai na fara soyayya
na da alkunya
yau dai na fara soyayya
jamsa mi na zuciya
yau dai na fara soyayya
jamsa mi na zuciya
soyayya
jamsa jamsa
dai na fara soyayya
jamsa mi na zuciya
yau dai na fara soyayya
jamsa
yau dai na fara soyayya
kalaman duk da zan yi indai kin ji san nadin kinai abar kauna kina sakar mini sirrin so kyam sanai
idan dai har idan ya ga zuciya duk abin gasin tunani ne
wanda sai an mikawa kokolwa ta yuga ta fikin ne bi zuciya na shi
Nama kiti tinda kimbazare shi ni da yarda ke kadai gayya ce
ni na yarda ke kadai gayya